Gadam nzel le coup de boxe. Soupiel les anchang in tabar macham. Pour son chel la banda voti ne bambu to voti. Kale souri ni te kou djashi. Ne te kou djashi ma. Chanta zambia ne bouni. Don koulien nan kati dili. De dame le sou dangle. Sasa yel ki bi chenjali. Shabda lose trust in me. Kashab me believe in me. Shabda yel yan me kutodi. Kafasuma yel man shikandi. You come le ni kanda kugli. Kiri pa in ma nan kunyel. Mbini yen shabi ya ki fili. Awani ni resa mfeli. Shabda lose trust in me. Kashab me believe in me. Shabda yel yan me kutodi. Kafasuma yel man shikandi. Suna so susa keni. Abinda Allah ya rubuta ilimina ilimina Allah ya bani sadaka babu ruwan mu da masu hasada don mu da Allah ke hadaka Dr. Jesus ka yo mu palaka gbo ti safi zamna man ta je mu na fici yo mu palaka gbo di safi zamna man ta je mu na fici to yo di mama ne ka ba cheki anum shel kam za ku to wal giti ake mon ye twa ka ba yara o mu yi la ka ta fili ka ba shara he tanum celebrity celebrity ya shi mama ne ka ba zang ta ba zang he tanum celebrity celebrity to ma ya shi mama ne ka ba zang ti ta gari ya kan nan ba 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 yoyi ji ya tayar ni ba ba lori ba lori an lemmit ba ba lori an lemmit shada lose trust in me. Kashab me believe in me. Shabda yel yan kutodi. Kafasuma yel man shikandi. Ikobile ni kanda kugli. Kiripa inema nangunyeli. Mbini yene shami ya kifili. Bawini ni wisa ujeli. Baranda titala ngo zalguye. Sarakane totaliye. So chanda abu paga pabushi. Abu kumdu umsiye. Mbini yule mangzungo. Atete pilgula. De wuren nina nchampam. Suna so susa keni. Abinda Allah ya rubuta. Ilimina, ilimina. Allah ya bani sadaka. Babu ruwana. Babu ruwamu da masu hasada. Tomu da Allah ke hadaka. Shabda lose trust in me. Kashab me believe in me. Shabda yel ya nukutodi. Kafasuma yel man shikandi. Ikobile ni kanda kugli. Kiripa inema nangunyeli.
Okay.